الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله. Today is the second day of Ramadan, which is the year 1437 after the Hijrah of Muhammad صلى الله عليه وسلم, corresponding to the 7th of June. We are still talking about the verse which Allah shows that non-believers always try to inspire doubts in the hearts of their followers and even in the hearts of the Muslims by asking the Prophet sallallahu alaihi wasallam to produce a miracle. Any miracle, physical miracle other than the Quran. And that Allah has allowed them to continue doing such things so that those who have disease in their heart, those who don't believe in the day of judgment, will listen to them and also be pleased with that and also walk according to that. Allah has done it intentionally, allow them to infuse such doubts so that Allah can bring out these followers together, and in the end, as Allah promised, He's going to destroy them. So it is by design that Allah has allowed them to do that. What we said yesterday is also that since Allah has allowed people to talk what is wrong, to say what is wrong, and allow them to continue doing that without stopping them, this is an indication that if you are on the right path, you don't fear anybody spreading falsehood or bad ideology. You don't fear him. What you do is try to counteract his false arguments with a sound argument, because Allah has created human beings with intellect. They will be able to recognize the truth. For those who Allah has wished to be saved, those who have faith in Allah and the last day will hear the truth and follow it. But those who have disease in their heart and those who don't have faith in the last day will follow the flowery discussion or the explanation of the unbelievers. Meaning that in this contemporary time, especially in this period human being is passing through, we shall allow people to say what is in their mind. Let them vomit all the diseases they have in their heart. Let them vomit it. And then we get people to reply them. In the reply, some people will see the light. But if you say you suppress people from talking, then you will never know what is in their heart until when they come to do you harm. So Allah has said, فَذَرُهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. Leave them with what they are fabricating. Leave them. So why do we want to stop them now? We should allow everybody to say anything, if you have. As I have said, preachers should be allowed to preach, but any preacher who incites public disturbance, there is already a law against public disturbance. Any preacher who instigates people to violence, there is already a law against that.
any congregations that will block public transport or public way, there's already a law against that. And also law against noise pollution. In short, what I'm saying, what I'm advising the assembly and the government, instead of putting a lot of effort in trying to promulgate a decree that will only allow people who are licensed to preach, instead of doing that, what the government should do is to adopt people calling into moderation. It's not possible that government will say, I will remove my hand in assisting people to understand their religion. Government should spend money in Islamic schools and Sunday schools for the Christians. Improve them, because the students who learn in such schools hardly become terrorists. Schools that are moderate. So government should assist in these moral teaching schools, faith-based schools, because they teach morality. Such assistance will go in a long way to prevent this. Government should also assist in nomadic education. We should follow all the nomads in their abode, in their villages, and teach them religion, because it's religion alone that will stop you from doing mischief. We should not allow them to go like that. In this way, extremism, terrorism, fanaticism, all will disappear in a nation whereby education, especially the moral, faith-based education, is promoted. This is where the government should come in, spend generously, assist these scholars in teaching the population the right way to conduct themselves in situations like this. This is better than a bill which is, one, unconstitutional. Why is it unconstitutional? Because the constitution has given everybody right to speech, freedom of speech, freedom of gathering, freedom of propagating their ideology. And it's based on that we all come together to stay in peace. And also, if there is clamp on preaching, the bad people will go underground and they will spread their message underground, and that will be more difficult to even contain. So our advice is that the preaching bill should be nullified, and that we are ready to assist the government in whatever capacity to see that peace, progress in this nation. May Allah assist us and bring us together. So Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wato wannan aya ta biyu, wannan da muka fara tafsirin nan, Allah yake faɗan dalilin da ya sa ya ce fazarhum wa ma yaftarun. In kun ji mutane na ƙirƙiro ƙarerayi, suna ƙoƙarin tura wato shubha game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko game da addinin shi ma duka, fazarhum, ku bar su da abin da suke ƙirƙirowa, ku bar su su ta yi domin aikin banza suke yi, domin ran da gaskiya ta zo duk wannan abin zai watse. To kunga kenan, in Allah zai ce gashi ana zagin manzon shi sallallahu alaihi wasallam, ana tura shubha a zuciyar mutane game da shi, Allah ya ce ku bar su. To kenan wa zai hana ayi wa'azi? Me yasa zaka hana ayi wa'azi? Allah ya ce kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi kuma ala hawanan janib ballighu anni walau ayatan, ku isar da manzanci, ko isar da wannan risala ko da aya ɗaya ka sani ka gaya ma wani. To kunga annabi ya riga ya bada license na wa'azi, to wa zai kuma zai kwace shi? Shi yasa muke ba gwamnati shawara su bar wannan magana. Abinda ya kamata su yi, su taimaka a makarantun da ake koyar da addini. Makarantun addini a taimaka ma malaman. Wallahi malamin bashin albashin wani malami bai fi naira 2000 ba. 2000. To a taimaka ma malaman, domin kuma dukkan makaranta, duk girmanta, duk ɗalibanta, in babu malamai ta zama me kaman jirgin sama ne gashi an ci ta passenger amma ba pilot sai su ta zama mutum daya in ba shi ba jirgi ba tafiya to haka malami yake da makaranta a taimaka ma malaman a yanka musu albashi me yasa nake cewa haka domin ta hanyar su ne abinda ake koyarwa yara a islamiyyar nan ko ko makarantar Sunday na Kirista su ma a taimaka musu domin ba ku san wani abu ba ko kristan da ya iya karatun kristanci da wuya ka ganshi a hanya zama amuro ba da wuya ka ganshi zama amuro ba ko ka ganshi yana fasikanci ashe yana da amfani wannan karatun addini gwamnati ta taimaka a karatun addini ya fi mata bata lokaci akan yin wani doka me yasa dokokin nawa ne ba amfani da su za a iya yi kuma masu ɓarnar sai su koye cikin ƙarƙashin ƙasa suna ɓarna to wannan shara muke bawa kuma kamar yadda nan nanata duk wani abu wanda zai taimaka na zaman lafiya a ƙasar nan kuma duk wani abu wanda zai taimaka na cigaban al'umma da kuma haɗa kan al'umma gwamnati ta sani muna nan shirye mu yi aiki da ita don a cimma wannan manufa masu yin kisa su ma ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko Qur'ani ma ya faɗa cewa wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku azan kathira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmi al'umur in kun yi hankuri kuka ƙara taqwa domin suna zagin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan wani aiki da kuke yi ne ku ci gaba da aikin shine zai ƙara ba su haushi ba ki me kisa ai kisa in ka dauki in ka kashe mutum dan yayi wannan sannan kuma wai shi wanda yake kafiri ne kake so yayi yayin kamar annabi salati salati zai in bai zage shi ba me zai sai sa ma har Allah suna zagi har Allah suna zagi wala tasubbu allazina yad'una min dunillahi fa yasubbu Allah adwan bighayri ilm ko ubangiji suna saki balle annabawa annabi Musa mutanen shi ma ke cutar da shi mutanen shi ke cutar da shi saboda haka wai dan kaji an zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan zamani da muke yanzu kada kai wani abu fazarhum wa ma yaftaru wa in tasbiru wa tattaqu zaka bi dare wani zai iya karanta an ce ga hukuncin zagin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga hukuncin shi to wace zartar da wannan hukuncin sai daular musulunci to ina take babu kuma la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha saboda to Allah ya san muna saboda ka bi halatta mutum ya kashe wani da irin wannan abubuwa mu san zamanin da muke ciki mu koyi ilimi da in akwai shubha mu ba da raddi haka Qur'ani yake yi Qur'ani yakan gaya muna abinda suke ta yadullahi maghlula ghullat aydihim wa luhunihim wa qalu bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kayfa yasha Allah ya ji haushi da suke hudu suke ta yadullahi maghlula ba su ce ba inna Allaha faqir wa nahnu aghniya Allah ya gaya muna abinda suke ce mun kenan ko shi rabbul alamin fa amma bai haushi ba ce gashi nan to me kake mamaki wai dan bai hude ko ba nasare ko mushriki ya zage annabi ko ya zage Allah kana mamaki kuma Allah ce wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku azan kaseera Allah ce zaka je kuma kana mamaki ka ji wai ya ji ka yanke shi muna kokarin jan mutanen nan mu nuna musu samaha wato shine tausayin musulunci da rahaman musulunci da kuma wayewa na musulunci ba ku san wani abu batura suke faɗa wurin ku muka koyi wayewa da doka wurin musulmai suka koyi wayewa da doka domin da cikin kogo suke ne ƙarfi ya kashe da izi wurin musulmi ne akwai doka lo kanun mu muka kawo musu doka cewa in ba doka ta kama ka da laifi ba kana nan bare musulunci ya zo da shi an hana zina amma musulunci ya ce kafin a tabbatar da hukuncin zina a kotu sai an zo da shi nawa hudu adilai to da za a samu uku adilai kai biyu adilai ma kai ko mutum ɗaya adili yaga ana zinan billahi an yi zinan ko ba yi ba an yi amma wurin Allah fa an yi to ai shine doka wato kullum na ba gwamnati shawara ta bi hanyar ubangiji domin akwai hikima in bata haka ba za ta yi karo da bango duk yanda ka ga mutum da kuɗi yana hawan jirgin sama yana kaza a kul da bakinka ka ce mishi barawo a kul waye zai ce mai barawo a kotu don baka sani inda samun kuɗin shi ba sai ta gwamnati kai ake samun kuɗi dole sai mun nuna wa mutane bin doka sannan za a samu nasara in ba haka ba akwai abin da ake kira tanaqud za a zo a yi karo da hikimar da ke cikin wannan abu domin waɗansu faɗa suke yi sai wannan ya ma wannan sharri to kafin a warware wannan sharri ɓarnar da za ta yi ya kai inda zai kai misali shi da muke gani yanzu shugaban majalisa na senate ba an gurfanar da shi akan ya yi ƙarya ba shi kaɗai ne cikin gwamnoni da ya ƙarya fi sabilillahi ba suna da yawa dukkansu sun yi ƙarya to amma dan faɗa da yake yi da wani ɗan uwan shi a cikin wurin yana so kowa na so ya kai da wani ba ku ga abun ya fito waje ba yanzu to wannan fitowar waje ba ƙaramin illa yake muna ba cikin ƙasar nan ba ƙaramin illa ba ne bai kamata a bar shi ya ci gaba ba domin in manya masu daraja suna faɗa a waje to ba ka iya maganin faɗan ƙananan mutane domin ba mai mutunci a ƙasar nan ba mai mutunci in manya na faɗa yanzu in sarkin garinku ya fito da limami suna dambe liman ya iya dambe to yaushe in yara suna faɗa a wannan garin za a iya lallashi to saboda haka bai da amfani yana ɓata hukunci yana ɓata haiba ta gwamnati to me ya kawo duka wannan abu domin ba ma bin abun a hankali Allah ya taimake mu Allah ya sa mu gane to wani ta zuga ko domin zukatan ilaihi afida zukatan allazina la yu'minuna bil akhirati domin zukatan wayanda ba su imani da lahira su saurara irin wannan ƙayyaki da ake faɗa don su saurara Allah ya ce a basu wal yardahu wal yaqtarifu ma huwa muqtarifu kuma domin su yarda da abu kuma su ƙara kirkiro abinda suke kirkirowa su ta aikata abinda suke aikatawa minaz zunubi na zunubi fa yu'aqibu alayhi daga bayan sai Allah ya musu me hukuba yana da kyau su rinka taruwa su rinka ma kansu yodara zukhrafal qawli gurura su ta yodara kansu su ta Allah na nan bil mirfad a kuran da Allah zai kama su amma in baka bari su ka faɗa ba fa kuma ka saba ma sunnan Allah sai sa mu yinka hankuri a wannan zamanin haje zamani ne Facebook zamani ne wani book ne kuma wani ne abu kowa in ka shiga kai ko ka ce la ilaha illallah sai wani ya zage ka wani sai ya zage ka to dan ana zagin shi ne zai hana ka ce la ilaha illallah wannan yana baku shawara ne in kun shiga ciki ku bar zagi ku in kun ga wani mai wauta yayi zagi sai kuma ka bashi bil husna ko kai shiru wa idza khataba mun jahiluna qalu salama kada ku mai da wurin zagi ka rike kanka kullun ka sa alheri kana yin haka wani zai zagi wani lokaci sai ya gane gaskiya kuma zai na nadama saboda haka zage zagen da ake kada ya hana mutane wa'azi da faɗan gaskiya mu ci gaba da yin gaskiya wani min az fayu'aqibuko thumma inna adawata bayna janibain wai shi ƙiyayya tsakanin masu gaskiya da marar gaskiya ta tsadi wato hakaman tana buƙatar mai hukunci bai lahu ma tsakaninsu wal hakam shi kuma mai hukunci imma ad wa huwa hukm Allah ko ai hukunci da adalci shine hukuncin Allah wa imma bizukhruf ko ai hukunci da magana mai kawataccen magana ta ƙarya min ash-shayatin la daga shaytanu wal kuffar yamiluna ila az-zukhruf su kafirai sai sun ga karkata zuwa magana mai dadi ta ƙarya wa qul anta ya muhammad lahum wa to kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu
afa ghayra allahi abtaghi hakaman wa huwa allazi anzala ilaykumul kitaba mufassala وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ
تو اكشه واتو فهموا الله كغيا مسو afa ghayra allahi abtaghi atlubu hakaman wato wai shin wani Allah ne zan nemi ya zama shine wato mai hukunci qadiyan bainana bainakum wato ya zama shine mai hukunci tsakani na da ku in nemi wani Allah ba Allah ba mun wa Allah shi zai nemi wani ba Allah ba ya zama abun nan wa huwa alladhi anzala ilaykum alkitab kuma alhali shi saukan muku littafi wa wani littafi kenan alquran mufassalan wanda yake an fassala shi an yi bayani daki 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 wannan ya nuna qur'ani mafi yawan shi ayoyi ne muhkamat hunna ummul kitab wa ukhar mutashabihat mafi yawan qur'an ayoyi ne daki daki bayyanannu Allah ya fassala shi to an saukar muna da irin wannan littafi shine zamu nemi wani abu neman wato ya zama shine zai zama muna hukunci مبينا فيه الحق من الباطل قراني شي فرقان ينا رب الدسيا دا قريا يا بينا من قومي والذين اتيناهم الكتاب وان كان كما da muka ba littafi wato at-taura wal injil ya'lamuna annahu suna nan suna sane da cewa ai al-quran alladhi yukhasimunaka qur'ani nan da suke maka jayayya kusuma a cikin shi wa yu'adunaka suna maka adawa din shi li ajlihi منزل واتو بالتشديد وقرأ بالتخفيف كمنزل ومنزل أن تستوكل لشيني أكنك واتو أهل الكتاب ما سنة نند يكين انتوا وانا للتافي منزل من ربك أنسو كما عدق أبنجز كان بالحق لغسيا فلا تكونن من الممترين كي كده كثن تيش كما شكا الشاكين نعم الشاكين فيه مئكي نفي كثن كما شكا والمراد التقرير للكفار انه حق بشهاده ابن اهل الكتاب واتونن انا قاره تبتروا ني غا كافوري ده غسكيان شهاده دكي cikin wato littafansu bi haqiqatihi na haqiqan shi littafin nan ana ga wa ahlul kitab to ai littafin ku ya shaida cewa qur'ani zai zo wal khitab al maqsud bihi ghayran bighayrihi amma shi ita aya tana magana ne ba da annabi ba fala takunna minal mumtarin ba shi ake nufi ba domin me in har ahlul kitab ya'lamuna sun sani cewa gaskiya ne to wafi tantance san gaskiya ne wanda aka saukarwa wato ana nufin ku musulmi kada ku kasance cikin masu shakka wadaya kada ku kasance cikin masu shakkan cewa ahlul kitab sun san akwai qur'ani kuma gashi nan cikin bible a cikin bible din akwai inda Jesus suka ce yana cewa wai the spirit of truth wato ruhi na gaskiya zai zo muku zai ka gaya muku abinda ya ji ne abinda aka gaya mishi shine zai ka gaya muku kuma zai muku bayanin abubuwan da za su zo ba shine annabi ba an ce prophet ko nabi mutanabbi abinda zai zo ya faɗa ba shine wayannan suke kiran kansu prophet ba masu ƙarya din nan He shall guide you into all truth. He shall not speak from himself.
But he shall speak and he shall glorify
you. MashaAllah. One of the Bible ma'ana. Kunga ayar, yazo da ita. cewa za a yi spirit of truth, za a yi wani ruhi na gaskiya da zai zo, ba zai yi muku magana ba sai abinda aka gaya mishi wahayi. Kun ga kenan, ashe akwai Qur'ani da wahayi a cikin Bible, kuma zai zo ne bayan Isa alaihi salam, bayan ya tafi. To sun san akwai Qur'ani, kuma sun san gaskiya ne. To kai ka zama cikin masu shakkan cewa sun san gaskiya ne, kuma ya zama shi ne hukunci tsakaninmu da maƙiyanmu. Ba mu da wani hukunci tsakaninmu da su sai shi wannan Al-Qur'ani. To wannan ya dubna, ya ba Qur'ani wata daraja a cikin masadir shari'a, wato ita shari'ar musulunci. Wannan babin ku ya dan hankuri, domin yana da wata alaka da kuma maganar jiya. Wani jiya na yi kokarin nuna, duk wanda ke zuwa da ilimi, ilimin da ƙarshen shi zai wofantar da malamanmu na farko, ya nuna ko dai jahilai ko dai basu kewaye da ilimin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wadda take da amfani. Akwai wannan kaidi na da muhimmanci, ba wanda ya kewaye da sunan manzo Allah kaka, babu shi. Amma wadda take da amfani a shiga aljanna fa, duk sun kewaye da ita. Wadda dai za a shiga aljanna da ita, mai amfani an kewaye da ita. Amma duka ta a'a, wani afwan haka na an yafe, mun tare shi ma yafewa ne. Ittabi'u ahsana ma unzila ilaykum, ko ahsan, ku bi abin da yafi kyawu da aka saukan muku, wanda yafi kyawu, ba duka komai ba. To duk wanda ya zo ya nuna malamanmu na da ba su kewaye da sunnar da za ta tsirar da mu daga zuhu zuwa haske ba, daga wuta zuwa na aljanna, to wannan maƙiyin addinin musulunci ne, maƙiyi ne. To wani sai ya samu wata shuba, ya ce to amma in ka ce haka, to ya za mu yi, in ka ce Malik ya ce, Abu Hanifa ya ce, a Shafi'i wannan, sannan kuma muka zo muka samu hadisi ingantacce, wannan fa annabi ya ce, kuma wai sai ka ce muna a'a, wai mu riƙe wancan maganan mutum. Shi ne shuba, ita kaɗai ce, ba wata shuba sai ita. Ai wannan annabi ya ce, wancan kuma wani ƙato ya ce, mutum ba annabi ba, to ya za ka riƙe maganan wannan ka bar wannan. Balle ma gashi an ruwaito daga wa'innan mutanen ƙattun, suna cewa in kun ji hadisi to ku riƙe shi ku bar magana ta. Ita ce shubha, amma shubha ce, kuma yana cikin dajjalin, yana cikin dajjalancin. Bari in ba ku misali da banki, manajan banki. In ka kawo mishi cek, an yi sa hannu, an cika sharuɗan cek, an saka hannu, me kuɗin ya sa hannu, ka kawo mishi, zai biya ka kuɗin ko ba zai biya ka ba? In akwai kuɗin zai biya, zai biya ka, domin ga cek ga komai. To mutum ya zo ga shi gaja-gaja da wata ƴar takarda haka, mai account ɗin nan ya rubuta a ba malam wane naira miliyan 100, an saka hannu. Irin kuma sa hannu mai account ɗin amma takarda, yazo ya miƙa da Allah, gashi an ce ɗauko min miliyan 100, akwai bankin da zai bashi? To amma me kuɗin ne ya rubuta ya sa hannu, ba za a bashi? Akwai bankin da zai bayar? Domin ne, dan bai bi kofar karɓan kuɗin ba, bai bi kofar ba. Walaysa albirru bi an ta'atul buyuta min zuhuriha walakinna albirra man ittaqa fa'atul buyuta min abwabiha. Ta kofa ake bin hanya, bai bi kofar karɓan kuɗi daga banki ba. Ko ban sha mu? Saboda haka ga shi zo da abin nan, amma ba za a bashi ba. To shi ne fuqaha tuntuni sun sani, duk wanda ya zo da hadisi
ba ta hannu kuma waɗannan manyan malaman ba. Ya zo da hadisi amma bai biyo ta kofar shi ba, bai biyo ta kofar shi ba. Saboda haka, kamar yadda manaja banki zai ajiye wannan takarda, haka malaman suke ajiye duk wani hadisin da ya saba ma mazhabinsu. Ba wata kuma mazhaba wadda yake ne, yake kuka ce min na mage, tsintaccen mage. Ba wata mazhab. Abu Hanifa Abdullahi ibn Mas'ud shine tushen fiqihinsu, Malik shi kuma Ibn Umar shine tushen fiqihinsu, Abdullahi ibn Abbas kuma tushen fiqihin Shafi'i, shi kuma Ahmad shi a Baghdad yake hadisai tara. Ba wata mazhab da ta so haka kawai babu hankali a cikinta ko babu sanadi. Saboda haka, tun daga wannan lokacin manyan malaman ai suna ganin hadisan nan da kuke musu, suna gani, amma sai su ce an kawo mana takarda ba check ba, an kawo takarda amma ba check ba ce, domin ba ta biyo ta hanyar da za a tabbatar tana da inganci ba. Ingancin ta ne matsalar, ba wai ana wulakanta maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane, a'a, sanadinta ne ba a so. Ta illo ta hanyar da ba a saba ba. Saboda haka, malaman hadisai wanda suka fara tantance hadisai sahihi a cire shi daga izi, Bukhari shi ne fara, sai Muslim ɗalibin shi, kuma daga baya kowa na ta yi haka. Amma sun zo ne bayan an gama da babin fiqihu, an daddala fiqihu, ya zauna ya samu mazama. Fiqihun Maliki ya samu zama, fiqihun Shafi'i ya samu zama, fiqihun Hanabila ya samu zama, sannan waɗannan hadisan suka fito. Kuma malaman kowane zamani sun ga hadisan, shi ne wanda ya dace da nasu mazhabin su ɗauke shi, wanda bai dace ba su yi ne da shi, su wirgi da shi. Wannan magana kusan Sheikh Usman bin Fodio a cikin littafin shi Hasnul Afham min Juyushil Awham, Hasnul Afham min Juyushil Afham, ya yi magana biyu, babi biyu, wanda ya nuna kyautar da Allah ya ma wannan bawan Allah na fahimtar addinin Musulunci. Abin da yake cewa na ɗayan, waninku da ya ji hadisi an ce ingantacce ne ya tabadar ilal amali bihi, sai ya ruga ce zai aiki da shi, ya ce haza batilun bil ijma'i. Da ka ji hadisi ingantacce kawai ka ruga za ka aiki da shi, ya ce batil, kuskure ne bil ijma'i na malamai. Domin ya ce ba kowane hadisi ba ne yuwafiq mazhab Malik, walaysa kullu hadis yuwafiq mazhab Ahmad Shafi'i. Ba kowane ba ne, ashe sai ka duba mazhab da kake yi wanda ya wafaka ka kai aiki da shi. Dan me? Dan tsare aiki da barna. Tsare aiki da me? Barna. Kamar ne a kawo maka inda banki zai karbi takarda, inda zai karbi takarda to zai za a sace kuɗin mutane. Magana farkon an hudu yake nan. Ta biyu, ya kawo maganin al-Iraqi. Al-Iraqi babban malami ne na hadisi. يأتي وفي الصحيح والضعيف قصدوا الظاهر للقطع. إن كجاء أنت لك حديث صحيح وفي الصحيح والضعيف قصدوا لما لما حديث ذلك نفي إن كجاء صحيح لضعيف الظاهر يندك أبين ظاهري للقطع باوى أن ينكي وصحيح بل يكون أن ينكي ضعيف. إن كجاء ما لم يأتي صحيح أزطنشي, إن كجاء أنت ضعيف أزطنشي. To yaushe abinda yake zaton malamai ne yanzu za ka zo kuma ka rusa maganar waɗannan malaman? Ko ya muku yawa? A'a, na ji an yi shiru ne. Amma in akwai lokaci don kan mu tsaya kan fiqihu, daga baya matsalar ƙari azumi sai a buɗe wannan babi. Abin da ake nufi, wayannan a'imma maganar su hujja, in yace Abu Hujja, in ka samu hadis yake sabayi da wannan wala shakka wala budda a cikin hadisin nan akwai wata matsala, domin Malik Abu Hanifa Shafi'i ba zai bar maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba in sai ya ga wata matsala a cikin wannan magana. Shi ya hango wata matsala, kai baka hango ba, to kowa na aiki da irin mazhabin shi. Shi ko wannan mazhab menene mazhabin nan, kun dame mu da ita. Ai goma maganar da cikin kitabu wala sunna ba wala wala wala, to ai da mazhab ne ma ake tace hadisan, da mazhab ake tace ta. Amma mazhab ahlul hadith ta bambanta da mazhab fuqaha. Me yasa ta bambanta? Domin shi ahlul hadith abinda Allah ya sa mishi a rai in tara dukkan maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma lokacin rayuwar shi da abinda aka ce yana nan, in tara su da yin ajiye abinda nake so kenan, tara komai kuma aikin da suka yi Allah ya saka musu da alheri, domin da ba su yi shi ba kuma subhanallahi da makaryatan nan sun gana babu. Su kuma fuqaha abinda suka sa a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wane ne ya shafi rukunnan musulunci na aiki na fiqhu al-ilm bil ahkam ash-shar'iyya al-amaliyya al-muktasaba min adillati ash-shar'iyya. Wani hadisi ne akwai aiki a ciki? Nan ne kawai shi ya dame su. Hadisin da babu aiki a ciki ba ruwansu da shi. Wurin Malik an ce ya tara hadisai kusan 200,000, yana ta tantance su, yana ta garbala da mega raye su har ya sa wajen 1,000 a cikin muwatta. Amma kafin yi rasu wanda suka rage a muwatta aka ce 500, masu ruwaita suka ce kai da ash da ya rage da ya zubar da su. Kuma Abu Hanifa cikin hadisai ingantattun da ya rike fiqhun shi dukkan a kansu suke jiya aka ce hadisi 20. Fiqhu kenan, amma suna gina shi da abubuwa. Me ya kawo maganar nan da ya ce an aiko mana kawai littafi mufassal ko littafi? Wato saboda haka ahlus sunna wal jama'a sai suka ce masdar al-awwal na shari'a, farko abu na shari'a shine littafin Allah, Qur'ani. Kuma bayyanan ne yake, yana bayyana kanshi, kuma sunna na bayyana shi. Amma in har Qur'ani ya bayyana kanshi, to ba a kuma koma bayyana sunna, domin ya bayyana kanshi, shine na farko. Bayan shi daraja na biyu sai me? Sai sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan mujma alaihi. Bayan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ijma'i, bayan ijma'i sannan qiyasi, to bayan qiyasi kuma wani ya dauki wani, wani ya bar wani, akwai abubuwa da yawa. Qur'ani farko, sannan sunna, sannan ijma'i, sannan qiyasi, sannan kuma ita tafiya haka nan al-istihsan, al-istithab, aqalla ma qil, qawlus sahaba, ga sunan wani ya dauka wani ya bari. Amalu ahlil madina, wani ya ɗauka wani ya bari, ba hadisi kaɗai ba ne, domin hadisi shi kaɗai ba zai iya ba da ansan komai da komai ba. To malaman nan sun riga sun tsara fiqhu kafin Bukhari da Muslim su zo daga baya, ba ma ɗalibansu ba ne, ɗaliban ɗalibai sun riga sun daddale fiqhu, sannan hadisi ya zo. Kamar yadda fiqhu ya zo bayan Qur'ani, haka hadisi ya zo bayan fiqhu. To fiqhun shi ya haifar da hadisi, domin annabi sallallahu alaihi wasallam yakan karhanta a rubuta shi littafi, yakan hana sahabbai sukan kone ma, in ya zo mutuwa ko ya rubuta sai a kawo shi kone. Da shi irin hujjojin na 'yan Qur'aniyin suke hujja, amma ba hujja ba ce. Akwai hadisin abinda kawai aka hana a tara shi a littafi a lokacin da kuma zai gogoriyo da wa da Qur'ani, amma da Qur'ani ya samu zama aka rubuta aka wawwatsa shi malamai fuqaha suka yi ijma'i ya zama wajibi a rubuta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Su inna fuqaha fiqihu ne ya rubuta hadisi, ba hadisi ya rubuta hadisi ba, ku san wannan. Domin abu abin da ake cewa la yarja'u al-far' 'ala al-asl bi butlan qaida ce, yanzu mangoro dan mangoro dan mangoro ne in ya fito kuma sai ya kashe uwar mangoro zai yi, sai dai ta uwar mangoron ta kada shi zai tamu ya mutu, amma shi zai ya kashe uwar mangoro ba zai iya kashe ta ba, bai yiwa reshe ya kashe uwa, bai yiwa daga baya ayi hadisi yazo ya kashe fiqihu domin shi ya haifar da shi. Shi yasa malamai kowane zamani malaman hadisan na zuwa suna ganin su din su ce a'a amma haza ma alaihi ashabuna, akan wannan muke ba akan wancan ba, ko fahimta? Ba wasu sun bashi bane wai dan suna rena manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a'a an kawo musu check ne ba ta kofar da ake kawowa ba, kan takarda, kan takarda aka yi ba check, sai a'a ba mu aiki da shi. Saboda haka kada wani ya sake amfani da hadisi ya rusa maganar waɗannan manyan mutanen. An yi malamai dubbai miliyoyi, malamai fa dubbai miliyoyi sun ta bin wannan hukuncin, sai kai yau da ka zo yaro wai kai ne kai ka san maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ina ta ga Annabi? Akwai kuma wata hujja da suke cewa wai taqalidi, taqalidi kana taqalidin Malik, kana taqalidin Abu Hanifa. Taqalidi shine akhdhu qawlan ghayr bidun hujja, maganan mutum ba da hujja ba shine taqalidi. To wannan yakan zama muharram haram, yakan zama mubah, yakan zama kuma wajib. Ka dauki maganan wani ba da dalili ba, yakan zama wajibi, yakan zama an yadda kuma zaka iya an kuma yakan zama haramun. Yaushe ke zama haramun? In ka dauki maganar wanda la yajuzu taqliduhu, wanda bai halatta kai koyi da shi, ka dauki maganar shi ba tare da hujja ba, to wannan kai haramun. Amma in ka dauki akwai wanda dole kana so ba ka so dole sai kai taqlidin shi, sai ka dauki maganar shi, sune suwa wayannan a'imma, maganar su hujja ce qati'a, domin ba sa magana alal hawa sai da bincike da istinbati, la alimahu allazina yastanbitunahu minhu, istinbati suke fitar da wannan magana, ba ta fita haka kawai sai da ilimi bayan ta. So su yajuzu yajibu taqliduhu, dole sai ka taqlidu su. A cikin al-mustasfa na Imam Ghazali, domin usuli ne, janibin usulin shi nake magana ba janibin sufancin shi ba, janibin usul yana da littafi al-mustasfa yake maganan adala, yace yanzu haka in ka yadda da ingancin hadisin Muslim ko Bukhari da Muslim, in ka yadda da ingancin su, taqlidi kake yi, domin mutanen nan da Bukhari ya rawaito kai ka san su? Baka san su ba. Yace ba a sanin mutum a adala sai kai mu'ashara mubashara da shi, ka zauna da shi, kai ihtikaki da shi, zaka ga mutumin nan adili ne. Yace yanzu bai yiwa mu ce duka rijalul Bukhari Muslim sai mun san su, saboda haka dole muna so ba ma so sai mun dogara taqalidancin Bukhari cewa wannan mutumin yana da adalci, taqalidancin Muslim cewa wannan mutumin yana da me adalci. Wato babu inda ilimin da ya dogara 100 bisa 100 kan taqalidanci shine wurin inganta ko raunana hadisi, babu wani ilimi da ya dogara akan taqalidanci kamar shi. To in har taqalidancin kake tsoro ka bi Malik, ka bi Abu Hanifa, wa'anda yake Abu Hanifa tabi'i, Malik tabi'i,
To in dan su kake tsoron ta kalidanci ka bi su, to kai dole kuma za ka zo ka bi ta kalidancin mutane wanda suke ɗaliban ɗalibansu. Sai ka yi. To a tastabduluna allazi huwa adna billazi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Shi yasa malamai fa ba wai ɗaya ba ba biyu ba, malamai manyan malamai sai suka gane, oh in kai ka bi Shafi'i ne to mun bi Malik, in kai kuma ka bi Abu Hanifa to mun bi Shafi'i. Haka Malik aka zo mai Madina Al-Muwatta aka ce ka zo a maida ita constitution a rubuta, tunda shi ne a sahhul kitab bayan littafin Allah. Khalifa ya zo ce littafin kana za mu rubuta shi a watsa, da yake faqihi ne ya san. In Malik ya sani in ya saba da Abu Hanifa, to ya san sun yi sabani ne a matsalan da bata taka kara, ne kuke cewa bata taka kara ta karya ba, ya sani. Kuma ya sani zai yi tana da tawili, saboda haka sai ya ce a'a, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun rarrabu, kuma mutane sun yi gadon ilimin wannan sahabi, mu kuma mun yi gadon ilimin Madina, saboda haka a bar kowane anguwa kowane gari da ilimin da suka gada, domin gadon shi ake yi, gadon ilimi ake yi, ba magen me kuke cewa tsuntaccen mage ce, gadon shi ake. Kun ga fiqihun Malik, ka ku kai musu wani abu sabo ya ruɗa su, ba su san yadda muke ɗauka ba, kowa a bashi ya yarda da nasu su yi nasu, buga namu ni dai mu tsare namu. To haka malamai ƙarni bayan ƙarni, malamai ƙarni bayan ƙarni, haka suke ta zuwa suke ta zuwa suke ta zuwa, kowa ya yarda da haka, sai da Allah ya fitar da virus, shine kuma ta shigo cikin addinin musulunci, ita ta rikita muka kaf yanzu. Shi yasa yanzu ga wasu yara can a Iraq sun yanke bangaren Iraq, sun yanke bangaren Syria, suna kafirta duka, har Saudi Arabia kafirta ta suke yi, kuma sun ce nahnu qadimun, haka suke ce mata ga mu nan zuwa. In ka musu magana su ce Ibn Taymiyyah, in ka musu magana su ce Ibn Qayyim, ne kawo matsalan ruguza mazhab da aka yi malaman wannan ƙarni sai fitar da su, ruguza mazhab. Kuma malamai sun yi magana ruguza mazhab zai kawo ai akwai lokaci kusa ne, malaman suka haɗu suka yi ijma'i kada a sake samun wani imam mazhab banda hudun nan, sun ishe mu ijma'i ne fa. Masu son su kawo virus ta shigo sai su ce waye ba su izini ijma'i, ba wanda ya ijma'in cewa ba za a yi wani ijtihadi ba, sai suka bude kofar ijtihadi. Amma abin da yake suna muku, malaman can da suka ce sun yi ijma'in a bar ijtihadi mutlaq, meye dalilin su? Sun ce lalle ilimi yayi nisa, kuma son zuciya yayi yawa, sannan muna jin fatawowin da za su rusa musuluncin kanshi. In mun bar mutane suna koyi da kowa, to addinin nan za a rusa shi. Fatawa ta yi yawa, masu dukan juna marasa hankali, billahi a yanzu fatawan ba ta yi yawa ba, masu dukan juna marasa hankali. To ai malaman su hango suka kulle, to suwa suka bude shi, masu son kawo mana wannan fitina. To ku kuma da kuka ce an bude ba wanda ya kulle shi, kowa ya ke ijtihadi, ma'ana kenan ba ruwana da ijtihadin ka. Ni ma zan kalli hadisai, zan kalli komai in yi, shine ya kawo mana wannan fasadi na ilimi a cikin wannan. Kuma wannan kofa da aka bude ita ce ta kawo mana barna a cikin wannan addinin musulunci. To wani zai ce maka, to ya za a yi ka ba bid'a raddi? Bid'a ya za ka mata raddi in ka kulle babi na ijtihadi? To shin ba wata bid'a da ta shigo musulunci sai ta babin wannan ijtihadi. Ba wata bid'a da ta shigo musulunci sai ta babin ijtihadi. Misali, mutane na maulidi, me yasa kuke maulidi? Ai, muna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, muna son shi saboda karan da ya sake aka sake haihuwar shi, muna so kuma mu yi farin ciki. To waye riga ku yin wannan farin ciki? In kwanan shi Malik ya ce haka, Abu Hanifa ya ce haka, Shafi ya ce haka. To ai su ne suka istihadi suka kawo bid'a. Wannan kofar da kuke cewa a batta bude ta hanyar bid'a ke shigowa, ta kofar istihadi bid'a ke shigowa. Mutane wazkurullaha zikiran kasira, dan yawan zikirin ma ba iya a zaune, sai an tashi ana tsalle ana duka ganga. Ana zo a bauci Allah da yawa ne, ba istihadi ba ne? Domin waye riga ku haka? Ashe koma ma istihadin mutanen farko shi kaɗai zai tsare wannan al'umma. Wannan kofa da suka buɗe su kulle ta tafi musu alheri. Ibn Wahab shi kanshi ya ce na yawaita hadisi san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne waita su suka ruda ni har na kusan halaka. To kaka ji hadisi zai iya sa yaro ya shigo masallaci ana azumi ai sallan asuba da shi ko sai rana bata fito ba ko? Hadisi zai isa a ƙada sallah asuba ma ci gaba yana cin abincin shi matukar rana bata fito ba. Hadisi wannan yana da azumi, to me halaka shi? Hadisi. Amma malaman ya duba su ce a'a, wannan hadisin ka zo da shi eh an waito shi sahihi cewa mukan ci gaba da cin abinci matukar rana bata fito ba, yana da ma'ana malamai domin Annabi sallallahu alaihi wasallam an samu hadisi ingantacce yake cewa ku ci in kun ji kiran Bilal, domin yana kira ne cikin me? Cikin dare. Har sai kun ji Ibn Maktum ya kira, domin shi kuma sai an ce mai rana alfijira shi ko tsaya, kenan ku ci cikin dare kada ku ci cikin me? Alfijiri. Malamai suka tafi haka. وكل واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر حتى للغايه. تو malaman mu sun daddale wannan ilimi, amma yau yaro zai karanta hadisi yazo yana karna. In an bude musu hadisin ba abinda ba za su yi ba, ba abinda ba za su yi ba, hazzi na yaro zai iya in an bude su ta'awili yanda suke so. Saboda haka don Allah mu ji tsoron Allah, mu ji tsoron wannan ilimi. Ilimi ne na gado, ba ilimi ne na tsinta ba. Ku tsaya kan mazhab da kuke kai, shi zai hana fasadi. In ka yadda kuna kan mazhab, kuka bude kofa wani ilimi ya shigo, kai zai yi kuna da ilimi, amma gobe kaga jikokinka abinda za su kai. Da me ya riga bude kofa? Kuma salaf sun yarda da juna duka. Akwai kuma wani abu da suke cewa akan samu wa'ansu malamai, kullum katon malamai suka taru za a samu wani ai shazi, suka ce to ai akan samu wani magana wadda yake malaman mazhab makan shi za su diranma wani malamin yau ta magana su ce aa ba haka ba ne. Ko ka ji aqwal kila wa qal, to irin wannan abu misali da ake ba mutane don su gane da sauri. Ka zo kana jin yunwa, ka je wurin cin abinci, an kawo maka shinkafa kana ci, kana cikin ci sai ka tauna dutse, kuma bayan ka saya da kuɗinka, tunda ka tauna dutsen nan zaka ce ayi watsi da shinkafan ne ka tafi ka fasa ci, ko ko zaka cire dutsen ne ka ci gaba da shinkafanka? To harin akwai wani abu a cikin mazhabin ya zama tsaya a zamani, domin zamani yana canjawa, wannan tsayar kawai za ka cire shi kenan ka ci gaba da kan bin mazhabinka. Amma in kun ce a'a za ku kawo da irin wannan misalai ku rusa mazhabin, ku ɗora mutane kan nusus, to shi kenan an halaka. Allah shirya da mu. To me muka ce? Ya'lamuna ko? يعلم انه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. shine yace wal khitab maqsud bihi ghayrihi sallallahu alaihi wasallam iz la yumkin ay tatarraq lahu shak bai yuwa shakka game da abin da aka mai wahayi zama a cikin annabi sallallahu alaihi wasallam fi haqiqa gaskiya ma ja'a bihi a gaskiyan abin da yazo da shi ma anna ghayrahu min ahli alkitab ya'lamu sirrahu yaqinan bai yuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana shakkan abin da aka mai shi wahayi alhali ga ahli alkitab kaman yanda aka faɗa cikin bible ma suna cewa annabi zai zo mai gaskiya annabi shine mai faɗan abin da zai zo kuma abin nan da yake ji shi zai faɗa sannan tun bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani mutum har yanzu tunda Isa yi wannan magana babu wani mutum har yanzu yace ga abu ina ana min wahayi mu ga madmunin mene ake mai wahayin a ci a kasa karyata shi sai wannan Qur'ani Qur'anin nan kadai ne bayan Isa alaihi salam yazo aka ce daga Allah ne har yanzu babu wani abu na daya kenan na biyu kuma kowa ya yadda mu da yahudu da nasara mun yadda Allah hayyun yana da rai ko shin Allah zai yadda wani yazo ya ce Allah ya aiko shi subhanahu wa ta'ala Allah shi ya aiko ni yamma Allah ƙarya kuma Allah na da rai yana kallo sannan kuma Allah ba zai yi wani abu ya nuna ƙaryen wannan mutumin ba zai yi haka kai yanzu a garin ku zaka ce kai ne sarki ko shugaba ka zo kana ce ka je kasuwa kana kai ne sarki sarki ji labari kuma ya baka to Allah rabbul alamin ka ce ga risala daga gare shi ka zo kai kayyadan mutane bai fito ya bayyana ka ba kun ga da suka canja taura suka canja injil sai Allah ya fitar da me qur'ani dan ya karyata kuma Allah qur'ani yace zan tsare shi da kaina ashe Allah tunda yana da rai ba zai bar ayo da mutane ba in makarashin ya fito to sai yazo ya karyata shi to har yanzu ba abin da ya karyata wannan Qur'ani wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in
alhamdulillah ai ba mu da fiya da ya ka na yi ta mala
saurara apa itu ya oke
koina sebenarnya
kan itu lah dia naik a gama ya dawo a raka ta dawo to shi wani yana cewa a karama kallamu yan NYSC ne za su je kam yanzu haka me ya shawarar da za ka ba su ga ana azumi kuma gaskiya akwai wahala za su aji azumin ne har tsawon gama wannan kamfin din nasu ko ko me ya mafita
Thank you.
daga ina littafin kinsa shi
daga ina Bible kin
to shi Bible sun tana shi ne kamar yadda mu musulmi ka da kawo ba shi ne Injil ba ba shi ne Taba ba bambancin mu da shi shi ne ko Allah ya san mu da malamai a kowane da kan su da su ne mai kyau ne su ka farma da kyau sun kai sa mu shi wannan ba na abu da ta zo shi ya san da ruwa ba saboda ka yiwanu ne su ruwa yau da tsariyan da gaskiyan da duk da ne shi amma ruwa ba ta kuwa sai cewa
me yasa za ki ga annabi
sallallahu alaihi wasallam
alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين
آمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب
آمين
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان
آمين
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم
آمين
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما
آمين
ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير على الذين من قبلنا
آمين
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
آمين
ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين
آمين
ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير
آمين
ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم
آمين
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا
آمين
برحمتك يا أرحم الراحمين
آمين
يا رب العالمين
آمين
يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام
آمين
اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم
آمين
ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم
آمين
اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا
آمين
وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان
آمين
من الراشدين
آمين
برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين
آمين
يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام
آمين
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
آمين
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
آمين
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد
آمين
سبحان ربك رب العزة عما يصفون
آمين
وسلام على المرسلين
آمين
الحمد لله رب العالمين
آمين